Gwamnan jihar Niger a Nigeria Alhaji Abubakar Sani Bello ya kori kwamishinoninsa daga kan mukamansu. Daga cikin kwamishinoni 18 dai guda uku ne kacal gwamnan ya bari, waɗanda dama su ma sabbi ne, basu wuci watanni biyu a kan mukamansu ba. Ko da yake dai a tsarin dokar ƙasa ta baiwa gwamna damar ɗaukar irin wannan mataki akan kwamishinoninsa, kamar yadda masana harkokin kundin tsarin mulkin Najeriya suka tabbatar. To sai dai wasu na ganin matsin lambar 'yan siyasa ne yasa gwamna Abubakar Sani Bello ya ɗauki irin wannan mataki na sallamar kwamishinonin nasa, saboda nuna rashin gamsuwa da kamulu da yinsu ta fannin gudanar da ayyukan cigaban al'umma. Alhaji Jibril Baba Indaci, kakakin gwamnan jihar Niger ne, ya yi ƙarin haske akan dalilin da yasa gwamna ya kori kwamishinonin nasa.
To alhamdulillah, ka san dai a matsayin shi na gwamna a kundin tsarin Najeriya ba shi dama ɗauka wannan matakin.
Akwai bayanan da ke yawo cewa shi gwamna Abubakar Sani Bello yana shan matsin lamba daga 'yan siyasa akan ya kori wa'innan kwamishinoni saboda ba su gamsu da rawar da suke takawa ba wajen cigaban jihar Niger nan. Ba ka ga maganganun na da alaƙa da gaskiya?
A wani maganan alaƙa da 'yan siyasa, ai da kwamishinoni da shi gwamna Abubakar Sani Bello da 'yan faci, ai duka 'yan siyasa ne, ai kowa kuma akan cigaban jihar Niger ake.
To sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta ABGA a jihar Niger Alhaji Aliyu Musa Liman ya ce gwamnan ya makaro.
Wannan kwamishinoni da gwamna ya yi ba yanzu ba yanzu ya kamata, ya kamata duk lokacin da ya ce bai da kowa ba, duk cabinet shi ba wanda ma ya da shi, to tun wannan lokacin ya kamata ya yi wannan tafiye-tafiye ba sai ya bari an riga an gama bannan an lalata abubuwa ba gyara da za a yi yanzu a ce an san kwana nawa ya rage.
Wato ko a ganin wuya an makara?
An makara.
Kokarin jin ta bakin jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. To amma na tuntuɓi ɗaya daga cikin kwamishinonin da aka sallamar, wato tsohon kwamishinan gona Alhaji Kabiru Abbas, wanda ya ce ai komi yana da lokacinsa.
Mulki da Allah ne, akwai tsari da Allah ya yi, ya ce daga rana kaza zuwa kaza za ka yi kaza za ka yi kaza.
Wa'inda ke cewa gwamna nan ya ɗauki matakin sauke kune saboda matsin lamba da yake samu daga 'yan siyasa saboda rashin gamsuwa da ayyukan ku, me za ka ce game da wannan kalamai?
To kalamai ne, in ma mutum na yi to ai shi mai gidan shi ya fi kowa sanin me gona ce shi, ai shi to ina magana harka siyasa kowa da nashi tsari, kuma abinda muka ɗauka lokaci ne ya yi.
Masu lura da harkokin mulki a jihar Niger dai na ganin ko baya ga sallamar kwamishinonin akwai buƙatar gwamna Abubakar Sani Bello ya ƙara yin tankaɗe da rairaya a cikin makarraban gwamnatinsa, idan har ana buƙatar roman demokuraɗiyya ya gangara zuwa ga talakawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.